cikin da jaridar Daily Trust ta gudanar ya nuna bankunan Najeriya kan yi asarar kashi 80 cikin 100 in an kwatanta da ribar da suka samu gabanin kariyar arzikin Najeriya. Me ya jawo bankunan auka wannan matsalar ce? Waje da ba su ka'idar jarin naira biliyan 20 da tsohon babban gwamna Soludo yayi da hakan ya sanya wasu bankunan hadewa da wasu kamar yadda bankin Arewa ya nashi ya zama Unity Bank. Hakan a zamanin mulkin Jonathan Maya in za a tuna babban bankin ya samu wasu shugabannin banki da laifi har aka gurfanar da su a gaban kotu kamar Erastus Akinbola na bankin Intercontinental da Cecilia Ibro ta bankin Oceanic. Na zanta da masana tattalin arziki a lokaci daban-daban inda na sha mamaki ra'ayinsu ya zo daya da ke nuna bankunan Najeriya na dogaro ne da gwamnati lokacin da ake walwalar arziki kuma kirkiro da ma'ajiya daya wato TSA bata daga dalilan matsalolin da bankunan ke fuskanta. Farko ga abinda masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ke cewa
bankunan sun koma da sun dogara kawai da sai dai ma'aikatan gwamnati su kawo kuɗi a ba gwamnati hasara a rubuta mata charges kawai a kwashe charges din sai a zo a gaya masu zuba hannu su kuma su ɗibo kuɗi a duk inda suka ga dama su zuba ma banki su kuma su tafi duniya suna sharholiya suna siyan manyan gidaje da kuɗaɗen bankuna.
Ga ƙarin bayani daga Abubakar Ali.
Bankunan nan sun tashi sun bar aikin da ya kamata su yi na banki sun koma karɓan kuɗi ne a hannun gwamnatin tarayya da na jiha da ƙananan hukumomi da kuma masanatun gwamnati abinda ake ce mata public funds. Hankalinsu kacokan ya koma tarin wannan kuɗin nan.
Masanan biyu sun ba da shawarin mafita ga bankuna ga Yushau Aliyu da farko sai Abubakar Ali na biyu.
Kamar abin da ya faru a kasashen da ake ce musu Asian Tigers, kasashen tsakiyar duniyar nan sun samar da kananan basussuka ne wanda ake kula sosai a cikin riban banki a cikin wata 12 ake karga shi. Saboda haka ba zai dauki wani lokaci mai tsawo ba in aka yanzu duk noman da zaka yi wanda zai noma alkama yana neman 500,000 duk a cikin wata 6 in aka kyautata mu'amala wannan kuɗi ya dawo cikin banki.
Aikin banki shine ya rike kuɗin jama'a, ya karbi kuɗin jama'a kuma ya sake mayarwa jama'an nan wannan kuɗin nan ta hanyar basussukan da zai ba kamfanoni da kuma mutane 'yan kasuwa wanda za su yi amfani da su kuma tattalin arzikin gabaɗaya ya bunƙasa. To an tashi daga wannan.
Inda bakin masanan ya sha bamban shine wajen sallamar ma'aikata daga aiki a bankuna. Yushau Aliyu ya ce hakan illa ce.
Duk bankin da ya koma yake rage ma'aikata a cikin banki, to yana rage ƙarfin bankin ne.
Abubakar Ali ya ce ba wani zaɓi sai haka.
Koron ma'aikata, wata ran ɗin yana kamawa ne. Economy din kacoka za a iya a sallami daga banki, amma wasu fannoni wasu wurare za a iya a buɗe. In dai mutum ya ta'akala cewa kai lalle sai aikin banki ne, to tilas za a sallami mutane.
Shin bankunan Najeriya za su dau matakin gyara ko ƙarshe wasu su sai gwamnati ta shigo kamar yadda ya faru a baya? Nasiru Adamu Ali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.